Rahotanni daga kasar Burkina Faso na cewa tun a ranar Larabar da ta gabata ne ƴan ta'addan kungiyar Hani suka kai harin farko a garin Saitanga inda suka hallaka mutane uku kafin su fice zuwa inda suka fito. Waɗannan mayaka sun kuma sake kai wani harin a washegari wato Alhamis inda a wannan karan suka afka barikin jandarmomi lamarin da ya sanadin mutuwar jami'an tsaro 11 tare da lalata kayayyaki da dama. Rahotannin sun kara da cewa a ranar Juma'a wata bataliyar sojojin gwamnati ta isa garin na Saitanga wacce da farko zuwanta ya faranta ran al'umma da ke tsammanin dauki aka zo masu da shi. Kafin daga bisani murna ta koma ciki bayan da bataliyar ta umarci ragowar sojojin garin su kwashe tarkacensu don kaura zuwa garin Dori. Lamarin da ya firgitar da fararen hula suka gudu daga garin na Saitanga wanda wasu bayanan ke cewa ya fada hannun ƴan ta'adda a ranar Asabar din da ta gabata. To kowace fasara za a yi wa yanayin tsaron da ake ciki a Burkina Faso? Mustapha Alhassan masani ne akan sha'anin tsaro.
Kasan za a dama damuna ta dan fara a cikin Sahel yana yiwa suna neman abinci ne, suna neman su shirya kafin kada ruwa ya fara ƙari domin ba su samu ta hanya yadda za su zuwa daga wata jaha zuwa wata jaha ɗaya kenan. Yana yawan ga harmakin da suka kai don su jawon Burkina Faso sun kai masa hari kwanakin baya an kashe wajen fiye da mutum 70. To yana suna alamawa ce suke su hara da ɗan garin.
Gwamnatin Burkina Faso a wata sanarwar da ta fitar a jiya Lahadi ta tabbatar da cewa an yi fama da hare-hare a makon da ya shuɗe a garin na Saitanga. Sai dai bata yi bayani ba dangane da zahirin abubuwan da suka wakana da ma halin da ake ciki bayan kai waɗannan hare-hare. Yayin da jaridun ƙasar ta Burkina Faso ke cewa sama da mutane 100 ne suka rasu daga ranar Laraba zuwa Asabar a garin na Saitanga. La'akari da kusancin yankin da aka fuskanci waɗannan kashe-kashe da iyakar Nijar ya sa masana jan hankula akan buƙatar farfaɗo da ayyukan haɗin gwiwa a tsakanin waɗannan ƙasashe uku maƙwabtan juna.
Da Nijar da Mali da Burkina Faso an gama ƙarfi domin a ci kan wannan annoba. A cikin kawa sati guda zuwa sati biyu wajen mutum 200 da aka yi rahoto ne aka kashe, to kaga wannan abin a yi abin a sha ne. Sojawan na duk ƙasashen uku dole sai an ba da ƙarfi.
Shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum a yayin rangadin da ya kai a wasu ƙauyukan gundumar Tera iyakar Nijar da Mali a ƙarshen mako ya shawarci shugabannin gwamnatin mulkin sojan Mali da Burkina Faso su tsaurara matakan tsaro a iyakokin waɗannan ƙasashe domin ta ɓangarensu ne ƴan ta'adda ke samun sukunin watayawa yadda suka ga dama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.